إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فقد غوى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد أعزام تجابة أتكين كرات للتاهين كشف الشبهات وأن زي زمنتو درسينه mallan yana mana magana yanda ya kamata dan uwa ya tattauna da dukkan mutumin da yake dokan wasu ababen bauta koma bayan Allah subhanahu wataala ta hanyar rikan su a matsayin su za su kusantar da shi zuwa ga Allah bayan abin da ya riga ya gabata malaika ta wa yuqalu lahu aidan za a fada wa shi wannan mutum wanda yake wannan biye-biye qauluka magana ka da kake cewa ashirku ibaratul asnam cewa shirka kawai botan gumke shi kade ne shirka malice ka fada mishi hal muraduka anna shirka makhsusun bihadha shin kana nihin cewa wai shi shirka yake banta ne kawai da botan gumki kadai idan aka yi wa dan adam wani abin da yake haƙin Allah ne ba zai zama shirka ba wa anna li'timada ala salihin kuma dogaro da salihan bayi wa du'a'uhum da roƙon su la yadkhulu fi zalika shi ba zai shiga karkashin shirka ga Allah ba malice fa hadha yarudduhu ma zakarahu Allah ta'ala fi kitabihi abinda zai ma mushriki raddi game da wannan maganan da akan ce ai shirka kawo botan gumke shine shirka kusantan salihan bayi da ba su wani haƙi na Allah wannan ba a ce mai shirka idan dai ya tabbatar da haka to wanda zai mushi raddi ana alqur'ani mai girma ne zai mushi malike ta fi kitabihi a cikin littafin Allah min kufri man ta'allaqa al malaika Allah ya bayyana mana kafircin wanda suka dogara da mala'iku sannan kuma au Isa au as-salihin ko annabi Isa ko kuma managartan diya wannan duka Qur'ani ya ba mu labari kenan da haka bau abinda ake cewa shirka ba sai gumki kadai ba dukkan wani da za doka a bashi haƙin Allah a nemi wani abinda ake nema a wajen haƙi a wajen Allah a nema a wajen wani wannan yana iya zaman towa shirka ga Allah subhanahu wataala malaiki ta fala budda babu makawa an yuqirra laka anna ma anna man ashraka fi ibadati llahi ahadan dole zai yarda ya tabbatar maka da cewa dukkan wanda ya riga ya hada wani da Allah subhanahu wataala a cikin bauta ahadan kuma waye aka hada shi da Allah min as-salihin na daga diya managartan diya ne lahu ash-shirkul madhkuru fil qur'an wannan shine tantagariyar shirkin da alqur'ani ya mana magana akai mala yace wa hadha huwa al-matlub wannan kuma shine dama inda ake so ka kai shi ya yarda da kanshi cewa lalle wannan abu ba haka nan bane ba sai mala yake cewa sirrul mas'ala sirrin dake cikin wannan mas'ala annahu idha qala a lokacin da yace ana la ushriku billah mushriki yace ai bana shirka ga Allah fa qul lahu kace mushi wa mashruku billahi me ake cewa shirka ga Allah fasirhu li ka bayyana mini me ake cewa shirka fa in qala laka in yace maka huwa ibaratul asnam shine botan gumakai fa qullahu kace mishi wa ma ma'ana ibaratul asnam ya miye ma'anar shi kuma botan gumakan fassirha li ka bayyana mini kaman fasaranta fa in qala laka in yace maka ana la a'budu illa allah bana botawa kowa sai allah fa qul kai kuma kace mishi to ma ma'ana ibadatillah to miye botan allah fassirha li shi ma imuni bayani imuni fasara dalla dalla inda zan gane fa in fassaraha bima bayyanahu alquran idan yayi bayanin a cewa ga abinda ake cewa bautawa Allah irin yanda qur'ani ya bayani mala yace fa huwa almatlub wannan shine abinda dama ake so amma kuma wa illam ya'rifuhu in kuma bai san shi ba fa kaifa yad'i shay'an wa huwa la ya'rifuhu to ya za ayi da'awan abinda kuma shi bai sani ba mala yace wa in fassara zalika bighairi ma'anahu in kuma ya fassarta shi ba da abinda ma'anan shi bane ba to bayyanta lahu alayat alwadihat kai kuma sai ka mishi bayani akan ayoyi wanda suka yi magana qarara fi ma'ana shirki billahi a cikin ma'ana shirka ga Allah wa ibaratul awthan da botan guma kai wa annahu alladhi yaf'alunahu fi hadha azzaman bi'ainihi kuma shine haqiqanin abinda suke aikatawa a wannan zamani da karan kanshi kina shine abinda qur'ani ba da labari wa anna ibaratul lahi wahdahu la sharika lahu hiya allati yunkiruna alaina kuma bautar Allah shi kadai ka asanya mishi kishiya shine abinda suke mana inkari akai waya sihuna kama saha ikhwanuhum kuma suke mana ihu da kururuwa kamar yanda ƴan uwan su kai a baya haisu qalu lokacin da suke cewa aj'al al-alihata ilahan wahidan yanzu asanya abin bauta zamanto abin bauta guda ɗaya tilo إن هذا لشيء عجاب للي أتكهك أكو أبو مايكي مالتي. فإذا عرفت أن هذا الذي يسميه المشركون في زماننا كبير الاعتقاد idan kai daga ka fahimci cewa wannan abin da ake bayana akan shi shine mushrikan wannan zamanin kuma suke cewa suke kira shi da suna kabiru li'tiqad bi ma'ana babban i'tiqadi ko kuma mafi girman i'tiqadi maliki ta huwa shirku alladhi anzala bihi fihi alquran shine babban shirkan da alqurani mai girma ya sabkai bayani akan shi wa qatala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an-nas alaihi kuma akan shi manzalla ya yaki mutane fa'lam ka sani anna shirkal awwalina shirkan wadanda suka gabace mu na farko akhaffu yahi sauki min shirki ahli zamanina bi amrayn akan shirkan wadanda suke shirka a yanzu bi amrayn ta hanyoyi guda biyu ahaduhuma al'amari na farko malaka ta annal awwalina wadanda suka gabace mu na farko la yushrikuna ba sa shirka ga Allah wala yad'una al malaika ba sa kiran malaiku wal awliya da waliyai wal awsana da gumakai ma'allahi tare da Allah ba sa wannan abun illa firra khaifa ce sai a cikin jin dadi ana zaune komi yana tahiya yanda ake so to a lokacin sai ga shirka wa amma shiddatu to amma ho lokacin suka shiga cikin tsanani fa yukhlisuna lillahi ddin sai su tsantsantar da roƙo zuwa ga Allah shi kadai Allah yake ba mu labarin cewa idza massakum dhurr fil bahri idan wani abu na cutarwa ya same ku a cikin kogi dalla man tad'una illa iyyahu duk abinda kuke kira wanda ba Allah ba sai ku mance da shi illa iyyahu sai Allah shi kadai a daga Allah gyara Allah gyara amma falamma najjakum ila al barri a lokacin da muka tsiratar da ku muka safke ku daga ruwa kuka zo saman sarari a'radtum sai kuka kawar da kanku wa kana al insanu kafura dama dan adam ya kasance mai yawan butulce wa ni'mar Allah ne to kaga su anan ba sa bautawa wani Allah sai a lokacin da ake cikin jin dadi in ta rikice to sai su koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai wannan al'amari na farko kenan malaika kuma aya ta biyu kace qul ara'aytum ka fadi musu ku bani labari in ataakum azabullahi idan azabar Allah ta zo aw atatkumu sa'atu ko kuma kiyama ta riske ku a ghayrallahi tad'una wai wani Allah ne za ku rika kira in kuntum sadiqina in ku kasance masu gaskiya aha ba wanda za ku kiraya bal iyyahu tad'un Allah dai shi kadai za ku kiraya kuma shine kadai wanda fayakshifu ma tad'una ilayhi ku zai yaye muku abinda kuke kiran shi a dalili insha'a in ya ga dama watan sauna ma tushriku kuma za ku manta da duk abinda kuke bautawa haka kuma Allah yake cewa wa idza massal insana dhurrun idan wani abu na cutarwa ya samu dan adam da'a rabbahu zai kirayi ubangijin shi muniban ilayhi yana mai koma zuwa ga Allah gaba daya ha inda yake cewa qul tamatta' bi kufrika qalilan innaka min ashabin nar ka danji dadin ka kadan nan daga abin da sha kafircin da kake kana cikin ɗan wuta kaga nan ma sun kasance suna kiran Allah a lokacin tsanani shi kadai ba su hada shi da kowa haka kuma lai ƙara kawo ta aya wa idza ghashiyahum mawjun idan wata igiyar ruwa ta cin musu ka zulali da'u Allah mukhlisina lahu din za su riƙa kiran Allah suna masa tsantsantar da bauta zuwa gare shi to wannan shine al'amari na harko sine malika ta faman fahima hadhihi almas'ala dum mutumin da ya fahimci wannan mas'ala allati waddaha Allah fi kitabihi wanda Allah ya bayyana ta a cikin littafin shi wa hiya annal mushrikina shine cewa mushrikai alladhina qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda manzalla ya yake su yad'una Allah wa yad'una ghayrahu suna kiran Allah kuma suna kiran wani Allah amma firrakha'i a cikin jin dadi za a kirayi kowanne wa amma fi dharra'i wa shidda a lokacin tsanani fala yad'una illa Allah wahdahu ba sa kiran kowa sai Allah shi kadai la sharika lahu ba sa sa mashi abokin tarayya wayan sauna sadatahum kuma suna mance jagororin su da wanda suke ganin cewa ɗan ajin tabarkalla ne malaika cewa a dalilin haka tabayyana lahu alfarq haqiqa bambanci zai bayyana a gare ka baina shirki ahli zamanina shirkan waɗannan wanda suke cikin zamanin mu a yau wa shirkil awwalina da shirkan mutanen harko sai malaika cewa walakin amma dai aina man yafham qalbuhu hadhihi almas'ala fahman rasikhan ina mutumin da zuciyar shi zata iya fahimtar wannan mas'ala fahimta na kirki wallahu almusta'an Allah shine abun dogaro sai yake cewa wal amru thani sannan kuma abu na biyu da zai bayyana maka bambancin mushrikan da na yanzu malaika cewa annal awwalin su wadancan wanda suka gabata na farko yad'una ma Allah suna kira tare da Allah unasan wasu mutane muqarrabina inda Allah wanda ana ga cewa makusanta ne ga Allah subhanahu wa ta'ala imma anbiya ko su zamanto annabawa za su riga roƙa wa imma awliya ko kuma su roƙi waliyai wanda ake ganin ajin tabarakalla ne aw wa imma malaika ko kuma su kirayi malaiku aw yad'una ashjaran ko kuma su riga kiran wasu itace aw ahjaran ko kuma wasu duwatsu muti'atan lillahi wanda itacen da duwatsun su duka suna da'a ga Allah subhanahu wataala laysat asiya ba masu saban Allah bane ba sai malai yace amma wa ahlu zamanina mu ko mutanen zamanin mu yad'una ma Allahi unasan suna kira tare da Allah wasu mutane min afsaqin nas daga cikin mafi fasikanci a cikin mutane wallazina yad'unahum wa zasu riga kiran su da suna humul ladina yahkuna anhumul fujura min az-zina was-sariqa wa tarki as-salat kaji ana cewa ne baya sallah ana hakaito baya fajiri ne mazinaci ne barawo ne wa ghairi zalika da masu abuwa makamantan wannan sannan kuma a ce a ai matsayin shi ne kai a wajen Allah da zai iya yin sata zai iya yin zina zai iya barin sallah da sauransu sai zaman to ana hada shi da ubangiji subhanahu wataala a cikin bauta malai yace wallazi ya'taqidu fi as-salihi aw alladhi la ya'si mithl al-khashab yanzu mutumin da yake da kuduri akan mutumin kirki wanda su nada kaga suna kiran imma icce imma dutsi imma annabi imma imma malaiku su kuma nan suna kiran wasu daga cikin ashararren mutane malaiki ta aw alladhi la ya'si mithl al-khashab da wanda yake kiran mutum da wanda yake kiran abinda baya sabawa Allah kaman icce wal hajar ko kuma duwatsu malai ce ahwanu shi yake sauki mutumin da zai kira managarcin da ko ya kira icce ko dutsi yace shi yake sauki mimman ya'taqidu fi man yushahidu fisquhu sama da mutumin da zai zo ya riga girman wani yana bashi haƙin Allah wanda kai da kanka kaga irin abubuwan da yake na ba daidai ba ku kuke zauna ku ba da labarin cewa yayi kaza yayi kaza yayi kaza wa fasaduhu da bannan shi wa yashhadu bihi kuma kana shaida akan haka amma kuma ka doko shi ka sanya shi kishi ga Allah subhanahu wataala kaga kenan har in a ce dama ne ake nema gonda wancan shirkan nasu na wancan lokaci sama da wanda ake a yau malai ce iza tahaqqaqta anna alladhina qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam asahhu uqulan idan ka rike ka tabbatar da cewa wadanda manzalla ya yake su asahhu uqulan sun fi lahiyyan hankali wa akhaffu shirkan kuma shirkan su yahi dan dama min haula'i akan wanda suke a yau fa'alam ka sani cewa anna li haula'i ka sani cewa wadannan mutane suna da shubahatun suna da wata shubaha yuridunaha ala ma dhakarna suna ambata ta akan abin da muka ambata wahiya ita ce kamar haka min a'zami shubahihim ya daga cikin mafi girma abin da yake shubahan su ne malai yace fa asigh sam'aka li jawabiha wahiya karkata kunnanka kaji amsa akan wannan shubhat ta su sannan kuma da kenan bayani akan shubahar su kuma da amsan nasu da amsan da zamu ba su akai malai yace annahum yaquluna suna cewa a cikin shubhat ta su innal ladhina nazala fihim alquran ai wadancan da aka sabka musu alqurani la yashhaduna an la ilaha illallah ba sa shaidawa akan cewa ba abin bauta ba su ga caccanta sai Allah sannan kuma wayukadhibuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam suna qaryata manzan Allah wayunkiruna al-ba'sa sun qaryata tashin kiyama wayukadhibuna alqurana sun qaryata qurani waj'alunahu sihran sunce qur'ani ma sihiri ne wa nahnu mu kuma a yau nashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah amma mun shida lalle abun bauta ba su ga cancanta sai Allah kuma annabi muhammad manzon Allah ne wa nusaddiqul qur'ana muna gaskantar da alqur'ani wa nu'minu bil ba'thi mun yi imani da tashin kiyama wa nusalli wa nasum muna sallah muna azumi fa kayfa taj'alulana mithla ulaika ya za'i kusanya muka mu ancan wannan ita ce shubhat tasu amsa akan wannan shubha malaiki ta annahu la khilaf bainal ulama kullihim babu sabani tsakanin malamai gaba dai kab annar rajula idza saddaqa ar-rasul idza saddaqa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi shay'in wa kadzabahu fi shay'in annahu kafir ce duk mutumin da ya gaskanta manzalla a cikin wani abu ya kareta shi a cikin wani abu to wannan mutumin kafiri ne lam yadkhul islam bai shiga cikin musulunci ba malaiki ta faka wa kadhalika idza amana bi ba'dil qur'ani mutumin da ya imani da wani bangare na qur'ani wa jahada ba'dahu kuma yayi jayayya da rishin yarda da wani bangare na qur'ani malaiki kaman aqarra bit tauhidi wa jahada wujub as-salat kamar mutumin da yazo yace ya yarda tauhidi amma kuma yace a kai shi fa yana ja ba bai yarda da sallah ba aw aqarra bit tauhid ko kuma ya tabbatar da tauhidi wa salatu da sallah wa jahada wujub az-zakati yace kai bai yarda zakka ba aw aqarra bi hadha kullihi wa jahada as-sawm ko kuma ya yarda da wadannan abubuwan da aka ambata a baya gaba daya
tauhidi salla zakka sai ya ci amma shi bai yarda da azumi ba aw aqarra bi hadha kullihi wa jahala al hajja ko kuma yarda da wadannan hudun gaba daya amma kuma yace bai yarda aikin hajji ba mali ce walamma lam yanqadan nasu fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallama yayin da mutane basu jayu ba zuwa ga aikatawa a lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama lil hajji ga aikin hajji anzalallahu fi haqqihim allah ya sabkar akansu walillahi na ga allah ala nasi akan mutane hajjul baiti ziyartar dakin shi manistata'a ilayhi sabila dukkan wanda ya samu daman zuwa wa man kafara wanda kuma ya kafirce fa inna allah ghaniyun anil alamin allah wadacecce ne game da halittu malaika ta wa man aqarra bi hadha kullihi wa jahada al ba'tha din wanda ya yarda wadannan abubuwan da aka ambata gabaɗaya arkanul iman islam ka yarda amma sai kace kai baka yarda ba in aka mutu kawai an mutu to wannan kafara bil ijma' mutun ya kafirta da ijma'in malamai wa halla damuhu wa maluhu jinin shi halal ne dukiyar shi halal ce kama qala ta'ala kaman da Allah yake cewa innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wanda suka kafirce wa Allah da manzon shi wa yuriduna kuma suke so an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi su raba tsakanin ubangiji da shi da annabawan shi bi ma'ana a cikin abubuwan suke na ibada wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna suna cewa nu'minu bi ba'din mun yi imani da wani bangare wa nakfuru bi ba'din mun kafirce wani bangare wa yuriduna an yattakhidhu bayna zalika sabila suna so su samu su hanyoyi kuma bayan na Allah da na manzon shi Allah ce ulaika kaga irin waɗannan mutanen sumul kafiruna haqqa sune kafure da gaske wa a'tadna lil kafirina azaban muhina Allah ce mun yi tanadi ga kafure azaba walaƙantacciyar azaba malaka fa idza kana Allah qad sarraha fi kitabi idai zaman to Allah yayi bayani qarara a cikin littafin cewa anna man amana bi ba'din wanda ya imani da wani bangare na littafin wa kafara bi ba'din ne kafircewa wani fa huwa al kafiru haqqan shine kafuri tantagariya malaka ta zalat hadhihi shubha wannan shubhar da kuka kawo ta cewa ai ku kuna sallah kuna kaza ta kawar a dalilin mi malaka ce wa hadhihi hiya allati dhakaraha بعض اهل الاحساء في كتابه الذي ارسله الينا wannan kuma shine irin abinda wanda daga cikin irin ɗan kokonto ya rubuta a cikin littafin shi wanda ya aika zuwa gare mu wa yuqalu lahu aidan sannan kuma a wajen rushe wannan hujja tashi za a ƙara ce mushi dai hallau malaita idza kunta tuqirru idan ka tabbatar da anna man saddaqa ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fi kulli shay wanda ya gaskanta manzalla a cikin komai وجحد وجوب الصلاه اما يجايي da cewa sallah ba wajibi bace ba annahu kafirun cewa kafiri ne halalud dami wal mali bil ijma da jinin shi da dukiyan shi sun halatta da ijma'in malamai wa kadhalika idza aqarra bi kulli shay'in illa al ba'th haka kuma in ya tabbatar da komai yace bai yarda tashin kiyama ba haka wa kadhalika law jahada wujub sawm ramadan ko kuma yajayi da azumin watan ramadan wa saddaqa bi dhalika kullihi ya gaskanta sauran gaba daya malaice la takhtalifu almadhahibu fihi mazhabubin addini musulunci ba su samu sabani akan irin wannan mutumin ba cewa kahuri ne wa qad nataqa bihi alquran kama qaddamna kuma qurani ma riga ya furuci da wannan abu kamar yadda muka a bayani ya riga ya gabata a baya malaice fa ma'lumun to ai abu ne sananne anna tauhid cewa shi tauhidi huwa a'zamu faridatin shine mafi girman farilla ja'a biha annabi sallallahu alaihi wasallam wanda manzon Allah ya zo da ita wa huwa a'zamu min as-salati waz-zakati was-sawmi wal-hajj kuma tauhidi yahi girma sama da sallah da azumi da zakka da aikin hajji tauhidi shi yake sama da su to fa kaifa yaya idza jahada al-insanu shay'an idan dan adam ya zo yayi jayayya da wani abu min hadhihi al-umur daga cikin waɗannan al'amura na abin da ya shahi tauhidi malaka kafara ya kafirta walau amila bi kulli ma jaa bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallama koda ya aiki da ko duk abin da manzon Allah zo da shi amma ya kafircewa wani abu daga ciki ya kafirta wa idza jahada at-tauhida idan kuma yayi jayayya da tauhidi yace bai yarda ba ko kuma ya doki haƙin Allah ya ba wani kuma yake ga cewa haka ya kamata a addini ayi alladhi huwa dinur rusuli wanda shine addini annaba shi tauhidin nan kullihim gabaɗayan su malaka cewa la yakfur taya zaka ci irin wannan kuma ba zai kafirta ba mutumin da ya inkarin tauhidi ya nuna bai yarda ba ya doki haƙin Allah ya ba wasu wanda wannan shine mafi girman abu a cikin abin da ya shahi addini sannan kuma shine mafi girman abin da manzon Allah ya zo da shi sannan kuma shine addini annabawa gaba daya to yaya za a yi mutun yayi jayayyan tauhidi kuma kace iyar gurbi a cikin musulunci kaif malaka subhanallahi tsarkiya tabbata ga Allah ma a'jaba hadhal jahl mi yake abun mamaki sama da wannan jahilcin a ce ka kasa fahimtar cewa mutum in ya bar sallah ya bar azumi ya bar zakka zai iya kafirta yayi juhudin sai ya tuna bai yarda ba to ina ga mutumin da yace bai yarda tauhidi ba mal yace wayu qalu lahu kuma za a ƙara ce mishi aidan haulai ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama qatalu bani hanifa ga sahabban manzalla sun yaki banu hanifa wasu mutane ne wa qad aslamu alhali sun muslimta ma'an nabi tare da manzalla suka muslimta wa hum yashhaduna an la ilaha illallah sun shaida ba abun bauta ba cancanta sai Allah wa anna muhammadar rasulullah kuma annabi muhammad manzon Allah ne wayu sannan kuma malike cewa wayu'adhinuna suna yin kiran sallah haka kuma yusalluna suna yin sallah fa in qala innahum yaquluna inna musailamata nabiyyun to suna banu hanifa in an yaqi saboda sun ce musailama annabi ne malike in mushrikin yace maka ai an yaqi dan sun ce annabi dan sun ce musailama annabi ne malike kulna zamu ce mushi hadha huwal matlub dama nan muke so kazo idza kana man rafa'a rajulan ila rutbatin nabiyyi kafara idan zama to mutumin da ya daga wani mutum zuwa ga matsayin annabi ya kafirta wa halla maluhu wa damuhu jinin shi da dukiyar shi sun halitta wa lam tanfa'uhu shahadatan kuma shaida wanda yi akan cewa ya yarda Allah ya yarda bai amfana mai komai ba wala salatu kuma sallar da bai amfana mai komai ba to fa kaifa bi man rafa'a shamsan aw yusufa aw sahabiyan aw nabiyan ila martabati jabbarin jabbari samawati wal ard to ina ga mutumin da yazo daukaka yusuf ko kuma wani sahabi ko wani annabi ya kai shi matsayin martabati jabbari samawat wanda shine ubangiji subhanahu wataala mabuwayin samai da kasai ka kai shi wancan matsayin malice subhanallah sarki ya tabbata ga Allah ma a'zam sha'nahu Allah ce kadhalika kamar haka ne yadba'u Allahu ala qulubi alladhina la ya'lamun Allah yake rihi akan zukatan wadanda ba sa fahimta ba sa ganewa idan mutum ya kai ya dauki manzo Allah ya dauki musailama a matsayin annabi sahabban manzo Allah sun yake shi sun halatta jinin shi sun halatta duke shi to ina ga mutumin da ya dauki wani ya kai shi matsayin Allah subhanahu wataala kaga shi min babu aula zaman to kahuri akan wancan malace wa yuqalu lahu aidan kuma za a ce mu za a sake cewa shi wannan mushrikin alladhina harraqahum ali ibn abi talib waɗannan kasan mutanen da Ali ibn Abi Talib ya kona su da wuta kulluhum gabaɗayan su yadda'una al-islam suna da awancin musulmi ne su wa hum min ashabi ali kuma suna daga cikin mabiya ali wa ta'allamu al-ilma min as-sahaba kuma sun koyi ilimi daga sahabbai ma walakin i'taqadu ala fi ali amma sun kuduri akan ali cewa mithlu kwatankwacin mithla al-i'tiqad fi yusuf wa shamsana wa amsalihima kamar kudurin da aka yi akan Yusuf da Shamsan da makamantansu malace fa kaifa ajma'a as-sahabatu ala qitalihim wa kufrihim ya akai sahabbai suka ijma'i akan cewa waɗannan mutanen sun kafirta sannan kuma waɗannan mutanen ya halatta a yake su atazunnuna anna as-sahabata yukaffiruna al-muslimin shin kai kana tsammanin wai sahabbai suna kafirtar da mutumin da yake musulmi ne malace am tazunnuna ko kuma kana tsammanin anna al-i'tiqada cewa kudurin da suka yi fi tajin wa amsalihi la yadhur wal i'tiqadu afi ali bin abi talib yukaffir shin kana tsammanin kudurin da suka yi akan abin da ya shahi ali bin abi talib bazai kafirtar da su ba wa yuqalu lahu ayran kuma za a ƙara ce mishi banu ubayd al-qaddah alladhina wadanda suma malakul maghrib summa laki maghrib wa masra wa misra sannan da misra fi zamani bani al-abbas a lokacin daula al-abbasiyya malace kulluhum wadannan gabaɗe yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullahi wa yad'una al-islam sun yarda cewa Allah ne abin bauta sun yarda annabi muhammad manzo Allah ne kuma sunna da'awar musulunci wa yusalluna al-jumu'a wal jama'a suna sallatar sallar jumu'a da sallar jama'a amma fa lamma azharu mukhalafata ash-shari'a lokacin da suka bayyana saba wa shari'ar musulunci fi ashiya a cikin wasu abubuwa duna ma nahnu fihi wanda ba a cikin su muke a yanzu ba ajma'al al-ulama malamai suka yi ijma'i ala kufrihim wa qitalihim akan sun kafirta kuma a yaƙe su duk da suna sallar juma'a suna sallar jami'i sun shaida Allah shine abin bauta sun shaida annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine abin bi amma bi hana ba wannan a yaƙe su wa anna biladahum biladu harbin kuma garin su amira shi gari na yaki kawai za a yake su wa ghazahumul muslimuna musulmai suka yake su hatta stanqadhu ma bi aidihim min buldanil muslimin har suka tsiratar da abin da yake hannu waɗannan mutane na garurukan musulmai insha Allah ta'ala nan zamu dakata kenan sai mu tashi inda malaka ce wa yuqalu lahu aidan sannan za ka ra cewa shi mushriki dai ai dai yace kaza kace kaza in yace kaza ga abin da yake nihi kai kuma ga abin da zaka mai da mushi ubangiji subhanahu wataala ya fadakar da mu ya shirye da mu tafarkin da aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah